rundunar ƴan sanda ta jihar Ondo ta kama wani mutum Adeyemi Alawo da take zargi da kashe Hadija Olubuyo diyar tsohon mataimakin gwamnatin jihar Ondo Lasisi Olubuyi DSP Femi Joseph Femi shine kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Ondo.
Yes, he's in our custody, sir. We are still working on him now. And the commissioner will do the press tomorrow hopefully.
DSP Femi Joseph Femi yace Adeyemi Alawo yana nan wurin su kuma suna binciken lamarin. Kana yana yiwuwa kwamishinan ƴan sanda na jihar Ondo yayuwa ƴan jarida bayani gobe a game da abin da ake ciki. To taya kuka kama Adeyemi Alawo?
We arrested him through information.
DSP Femi yace sun kama shi ne ta bayanan da aka basu kuma sun gano cewa ya turbude Khadija ne a gidansa bayan da ya kashe ta, amma da ya gano cewa gawarta tana wari sai aika wani ya samo masa bage don ya zuba gawar. Na sake tambayar kakakin rundunar ƴan sanda a wane gari ne lamarin ya faru?
Ita Nakura, sir. Nakura.
Sai Femi yace a garin Akure ne lamarin ya faru. To bayan kun kammala bincike, yaya za ku yi da shi?
Very unlawful. Quite unfortunate that he had to do that. We will definitely charge him to court. He will have his days in court. Very, very soon. That is for sure.
Kakakin rundunar ƴan sandan ta jihar Ondo yace za su kai shi kotu. Ai wannan abu ne mai ban takaici kuma babban laifi ne. Don haka za su kai shi kotu. Haka ma suna nan suna bin sawun wasu da suke zargi da hada kai a wajen aikata wannan laifin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.